matar ta shi gajiya sai an je hotel an ja dawo ta sibiya an ga su jambaci ga gamma jina kariya kindi ka ganta tana tuma ngam bara pompi da whiskey ta kalle ka tana balo kar kuma ta da addini samarin bolga da addini ya kai sai mu samarin bolga ai ladi yariya caccawa ta ci samarin bolga mu yi kokari mu nemi ai ci gari samarin bolga
Baby, see number, can't have any caramel, no, sir. I'm baby, when I be see number, sha, but nene. I see the can have any caramel, no, sir.